Exclusive from soloplay.ng.
Suyitis un casa, suna sumu bata. Basu yiya mumu yao de chibi shede Allah. Toye zumu kasuma, toye zuda mufara. Suyitis un casa, suna sumu bata. Basu yiya mumu yao de chibi shede Allah. Toye zumu kasuma, toye zuda mufara. Toyezu damu fara, been gone for days, masamba. My busy search of paper, fuck a hater on God and Allah. Arab 21, go pull up on nest. I don't know you fucking stranger. Put yourself in danger, many of my boys will come in like fire. Hey, bring on right to a channel, pie, bunny, and bamboo, ya ever. Boy, and cash and chairman, not me, see my son, me, tamika. Trapping, hey, and dying, that fit, I'm not pie, and cry, and bar. Really full of trust in Allah, and we don't retreat, my nigga.
Bamu tashi ba mazu chance ya bata. Wanda ke tafiya da magana mu ya wala. Kun sani yanzu za fara ni da mutane mun karbi dawa zuwa sallah. Show da zan yi mamaki wallahi ba ta yawa. Yau da dai kuka ce ina ke wasa. Don ko ina kau yaushe mu fito mu sauye mun bata. Kan su gabin ne muke ciki an tukare da harka. Kama ni daga one corner da mutane na muna banna.
Su su kasa suna so mu bata. Masu yiya mumu yau da jibi shede Allah. Toyezu muka suma, toyezu damu fara. Suyitezu nkasa, suna somu bata. Masu yiya mumu yau da jibi shede Allah. Toyezu muka suma, toyezu damu fara.
Fefa uki mafradamu, kiles mi nyo madamu. Almost a last operation, amu koi nipa mi ensane kamu. Boy, shit, I don't move fever. Can't size me, say liver. RIP to the lost ones, John Mays, Junior, US, and Caesar. Full up, don't go, many ideas, I make me DB, or Kinney Caesar, or CVD, no, meaning
more music from solo play. Teaser,
make channel signs, or from teacher, man, man, a trap vibe for a very preacher, or get Gina, a Judas, with a name Savage, or me, Peter, Will Charleston, a child named Timmy, young guys are Omudu 19, King Konya, man, from Almighty King Konya, man. Koti for na boy, yeah, suspect. I'm CJ, me, good, yeah, zip it. I'm Regina, a boy, set. Check your boxes and your pockets.